yau kuma 16 ga watan Sha'ban, hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1435, wanda ya daidai da 14 ga watan Jun, miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2014. Gashi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sake mai shi mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba. In ba ku manta ba, muna dai cikin bayani dangane da haƙuƙukan ma'aurata. Karatunmu na ƙarshe mun yi bayani dangane da haƙƙin mata akan mazansu ko? Yau kuma da yardar Allah za mu shiga game da haƙƙin maza akan matansu. Shine yace haqqur rajuli 'alal mar'ati, haqqin miji akan mace, ma'ana haqqin miji akan matarsa, haqquqqa wadanda Allah ya ba maza akan matansu. Yace inna haqqar rajuli 'alal mar'ati 'azim, lalle haqqin miji akan mace mai girma ne, ma'ana haqqin miji akan matarsa abu ne babba. Bayyana nabiyu sallallahu alaihi wasallama azmatahu, annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya bayyana girmansa, bi qawlihi da zancinsa, fi ma rawahu al-hakim wa ghayruhu, cikin abinda imamu hakim da waninsa sun karwaito shi, min hadisi abi sa'idin, daga hadisin abu sa'idin al-khudri. Abu sa'idin al-khudri ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce, haƙƙuz zawji ala zawjatihi allaw kanat bihi qurhatun falahasatha ma addat haqqahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙuz zawji ala zawjatihi, haƙƙin miji akan matarsa, allaw kanat bihi qurhatun, cewa da a ce miki ya kasance gare shi, shine qurha miki, da a ce mijin yana da miki, miki ya kasance ga mijin, falahasat ha, sai matar ta lashe mikin da harshenta, ta sa halshe ta lashe mikin gyambon, a ce yana da gyambo shi miji ga jiki nai, sai ta zo da halshenta ta lashe mai gyambon nan, ma addat haqqa, wa annabi ya ce bata bayar da haƙƙinsa ba, ma'ana bata kai matuƙa ga bayar da haƙƙinsa ba. Wannan hadisi ne sahihi, imamu hakim ya fitar da shi cikin littafinsa المستدرك على الصحيحين. مالان الباني cikin sahihul jami'is sajid yace hadisi ne sahihi. To kun ji wannan hadisin ko? Malamai sun kace asalin wannan hadisin kamar yadda yake cikin cikin shi mustadrak din na hakim da kuma al-musnad na imamu Ahmad bin Hanbali. Asalin yadda hadisin yake, Abu Sa'idin yace wani mutum ne yayi ta gwagwagwa da diyarsa akan ta taitaya aure, ta isa aure amma ta yi zaman ta mindiki ta kiyan aure, yayi da ita ta samu miji ta kiya, sai uban ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ƙararta, manzon Allah ka wa wancin magana, nayi da ita ya aure ta kiya aure. Sai annabi ya ce a kira ta, an ka kira ita wannan yarinyar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ki tafi ki aure mana, sai ta ce wallahi ya rasulullah ba zan yi aure ba sai ka gaya mini menene haƙƙin miji akan matarsa domin in sani kenan ko, kaga in zan aure in yi ala basiratin, sannan in jiya shi ina iya ɗaukar waɗannan haƙuƙuka in ban iya in bari, ta ce wallahi ba zan yi aure ba ya manzon Allah sai ka gaya mini menene haƙƙin miji akan matarsa. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata wannan maganar, yace haƙƙin miji akan matarsa, da a ce mijin yana da wani ƙurji ko wani miki ko wani gyambo ga jiki nai, ba dai iyaka ƙazamta annan ba, sai mace ta sa halshinta, falahasat ha, sai ta lashe ai bil lisani, ta sa halshinta ta lashe gyambon nan duk ta lashe mai shi, ba ta sa ruwa ta wanke mai ba fa, ta sa halshenta duk ta lashe mai shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bata bayar da haƙƙin miji ba, ma'ana bata kai ƙarshe ga bayar da haƙƙin miji ba. Don haka kamar mi annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mu cikin wannan hadisin, cewa haƙƙin miji babba ne,